بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan bagire mai tarin albarka, Masjidul Muhajirin, a wannan anguwa ta Dan Tudu a Karti Makwayo, a cikin babban birnin jihar Maradi a wannan kasa tamu ta Nijar. A yau muna ranar Alhamis, daren Juma'a 16 ga watan Ramadan, hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1447, wanda ya daidai da 5 ga watan 3 miladin Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam, shekara ta 2026. Da taimakon Allah madaukakin sarki, a daidai irin wannan lokaci muke bayar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Wannan kuma shine majalisin mu na 33 a cikin tafsirin wannan shekara, majalisinmu na 15 a cikin tafsirin Suratul Baqara. A jiya mun kwana a ƙarƙashin bayanin ayoyin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya buɗe su da faɗar shi, wa qulna ya Adam muskun anta wa zawjukal janna.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qulna ya Adam muskun anta وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما،
نعم،
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما من ما كان بي.
نعم.
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
نعم. فتلقى.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه،
إنه
هو التواب الرحيم.
Ubangiji Ta'ala ya buɗe waɗannan ayoyi da faɗar shi, wa ƙulna ya Adam, Allah ce sai muka ce ya kai Adamu, uskun anta wa zawjukal janna, ka zauna da kai da matarka a cikin gidan aljanna. Wa kula min haragadan haithu shi'tuma, Allah ce ku ci daga abin da ke cikin aljanna ragadan, yadda kuka ga dama, haithu shi'tuma, yanayin yadda kuke so. Allah ce wala taqraba hadhihi shajara, sai dai kada ku kusanci waɗannan itaciya ko kuma wannan itaciya. Fatakuna minaz zalimin, sai ku zama daga cikin azzalimai. Allah ce fa azallahuma shaytan, sai zama sanadiyar fitar da su daga cikin abin da suka kasance. A kullna, Allah ce sai muka ce ga Adam da matar shi, shedan in baki dai, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, ku sabka ku fita daga cikin wannan aljanna, sashen ku yana kyamar sashi. Walakum fil ard, kuma kuna da a cikin kasa, mustaqarrun, wajen zama, wa mata'un ila hin, da dan jin dadi na wani lokaci. jiya mun yi buhara bayani akan waɗannan ayoyi inda za mu tashi akan abinda ya shahi lamari na shedan ku sani cewa dai wannan shedan da muka yi kissar shi a shekaran jiya na cewa shi ɗaya daga cikin aljannu ne ya yi girman kai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hushi da shi bayan Allah ya hushi da shi kuma ya darma damara ta hada tsakanin shi da annabi Adam da kuma ƴaƴan annabi Adam shi yasa Ubangiji ta'ala ya ko wannan kissa a cikin suratu Sad Allah yake ba mu labarin id qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ بَيْتَ أَلَاتِ مُؤْنَ آيَةٍ كِنْ سُورَةُ الصَّادِ إِكِ بَامُ الْعَبَارِ lokacin da yace ma mala'iku zai halitta wani mutum daga yumbin laka yace musu idan na daidaita al'amarin shi na busa mai rayuwa to ku fadi ni sajada a gare shi dukkanin mala'iku suka yi sajada su duka sai shedan yayi girman kai ya kasance daga cikin kafirai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye shedan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai ya hana ka kai sajada akan abinda na halitta ga hannuna shin kai girman kai ne ko ko ka kasance daga cikin masu jiji da kai sai shedan ya bude baki yace ma Ubangiji ta'ala ana khairun minhu yace ai ni nahi shi zama alkhairi nahi alkhairi khalaqtani min nari ka halitta ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi ko ka halitta shi daga laka Allah ya ce qala fakhruj minha fa innaka rajim Allah ya ce ma shedan to ni ta daga aljanna tun daga yau kai ka zama yahwaye la'antacce Allah ya ce wa inna alayka la'nati lalle la'anta ta tabbata gare ka ila yawmid din har zuwa ranar alkiyama shedan ya ce rabbi fa'anzirni ila yawmi ba'thu ya ubangi shi ka dakata mun har ranar da za a tashin alkiyama Allah ya ce fa innaka minal munzirina kaina dakata ma bazan kashe ka ba har wannan ranar har lokacin da za a tashin alkiyama shi kuma shedan ya ce fa bi izzatika na ranci da girman ka da ughuyannahum ajma'in zan batar da su baki daya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka kadai wanda suke matsarkake ibada zuwa gare ka wanda yana nuna mamu a ce shedan tun a wannan lokacin ya sha ya lashi takobin sai ya batar da mu shi yasa ya fara da annabi Adam lokacin da Allah ya ce ma annabi Adam kada ya ci itaciya nan take shedan ya sashi ya ci wannan itaciyar da ya ci itaciya Allah madaukin sarki ya hushi da annabi Adam da shedan ya fito da su daga gidan aljanna sai shedan Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsoratar da mu daga bin tafarki nashi a cikin suratul a'raf Allah ya ce wa ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan Allah ya ce ya ku bani adam kada shedan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min al-janna kamar yadda ya fitar da uwayenku daga gidan aljanna shine annabi adam da hawwa Allah ya ce yanzu wa anhuma libasuhuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu inna ja'alna shayatina awliya lilladhina la yu'minu. Wannan aya Ubangiji subhanahu wataala yake mamu hannun ka mai sanda, kada mu yarda shedan ya mamu irin abin da yi mu'awiyanmu ya fitar da su daga cikin aljanna. Haka a cikin suratul nur Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. Mai ta'ala ce ya ku masu imani kada ku yarda ku bi hanyoyi na shedan. Man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Duk mutunan da ya saki zuciyar shi shedan na wasa da ita, Allah ya ce to mu sani shedan yana umarni da alfashawa kuma yana umarni da munkari. A cikin suratul Fatir Ubangiji ta'ala ce inna shaytana lakum aduwwun. Allah ya ce shi shedan ya kasance gare ku makiri. Allah ce fattakhiruhu aduwa kuma kurke shi matsayin maki. Allah ce inda ma yad'u hizbahu. Musani lalle shi dan yana kiran mutanen shi li yakunu min ashabi sa'ir, dan su zama daga cikin mutanen yan wuta. Waɗannan ayoyi Ubangiji ta'ala yana mamu hannun ka mai sanda, kada mu yarda mu bi ma shedan. Idan muka bi tafarke shedan to zai kai mu ne a cikin wutar jahannama, yana neman abokali wanda za a cika wuta tare da su. Shedan yana da hanyoyi daban-daban wanda yake neman ɗan adam domin ya hallakar da shi. Babban hanyar shedan ta farko yakan neman ya sa ɗan adam ya bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba, saboda ya riga ya sani idan an mutu ana bautar wani Allah tare da Allah to babu nasara. Idan ya sabawa ya yi shirka ya bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba, to yana da garantin wannan tare da shi yake a cikin wutar jahannama. Kamar yadda Allah ya ba mu labari cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah bai yin gafara idan aka hada shi tare da wani, amma yana gafarta ma abinda ke koma bayan shirka ga wanda ya ga dama. Mai subhanahu wa ta'ala yake cewa man yushrik billah faqad iftara ithman mubina, ithman azima. Duk mutunan da ya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya kirkiri zunubi mai girma. A cikin suratul ma'ida Mai ta'ala yake cewa innahu man yushrik billah, yadda al'amarin yake duk mutunan da ya bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba, faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Allah ce innahu man yushrik billah, yadda al'amarin yake duk mutum da ya shirka da Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-janna, hakika Allah ya haramta mai aljanna, wa ma'awahu an-nar, kuma makomar shi ita ce wutar jahannama. Daka shi shedan a kullum babban gurin da yake ya ga cewa mutane sun bar tauhidi sun koma bautar wani Allah wanda ba Allah ba. Mai subhanahu wataala shi kuma ya dau alƙawari duk mutunan da ya bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba to ba zai samu cin nasara ba. Balma a cikin suratul Zumar Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mai hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi ga wanda suka gabace ka. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله سبحانه وتعالى ce ma nan Muhammad mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka ma wanda suka gabane ka irin wannan gargadin kai ma za mu ma. Wannan annabawa yake magana gabanin azo ga talakawa irin. Allah ya ce da in asharakta, kai yarda kai shirka ya kai nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce la yahbatanna amaluka, wallahi aikin ka zai rushe. Wala takunanna min al-khasirin, kuma za ka zama daga cikin mutane wanda suka yi asara. Allah ya ce abinda kawai ke bada nasara Allah fa'bud Allah kawai zaka bauta ma hukumin shakirin ka zama daga cikin wanda suke godiya akan ni'imar da Allah ya musu wannan kuma yana nuna mamu ba wai ana kamar da malamai ke cewa ana tamna tsakuwa dan ayata ji tsoro ba shine ba saboda annabi adam lokacin da ya saba kai tsaye aka ce mai ya fita wallahi biki nan wurin faqun Allah ya kawo babu thumma babu jinkiri annabi adam yana tin itace aka ce fita kuma haka Allah subhanahu wataala ya nuna duk mutunan da yake digil yayi sakaci shedan ya ribance shi ya bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba to Allah ba zai jikunyar shi ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake cewa mu la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku yarda ku fita farkin shedan diba yadda muka yi bayanin shedan yadda yake ibada har ibada shi ta kayyasa hun malaiku kuma nan take ubangiji subhanahu wataala yake nuna ma shedan din nan lalle ya hita daga cikin rahamar shi kuma la'anta ta Allah subhanahu wataala ta tabbata ga shi wannan shedanin shedan haka babu wani abin da bawa zaye ya ga cewa kamar
ya tsira a cikin da ni a wajen Allah kamar yayi abin da Allah ke yi ne ta addu'a
ubangiji subhanahu wataala ya karba mushi mataki na biyu idan shedan bai samu galaba ba cikin abin da ya shahiri ya tsaya abin da ya shahira ya kai jan dan adam ya kai ya zuwa ga riya ita riya shine dan adam yayi wani aiki lokacin da yake yin aikin ya hada san Allah a cikin aikin da san wani mutum rinka so mutane su gani su yaba kuma Allah ya bashi lada Allah ce shi bai aka subhanahu wataala yake ba mu labari tariya tana iya bata aiki lokacin da har an gama aiki kamar yadda tun tashin farko ma take hana karɓar aiki Allah subhanahu wataala ce ya ku masu imani kada ku bata sadakar ayyukan ku na alkhairi bil manni wal adha sadaqatukum bil malli wal adha Allah ce kada ku bata sadaka da guri wal adha da tuntarwa Allah ce in kai sadaka ko bayan shekara 100 da kai guri ka bata lada Allah ce kada ka bata lada sadakar ka bil malli ta hanyar guri nan ni nan mai kaza da ba kowa bane ni ne yi shi Allah ce in kai haka ka zuba lada Allah ce wal adha ko da tuntarwa malahu ri'a'an nas in kai haka kamar mutunan da ya bada dukiyar shi dan mutane su gani su yaba bai yarda da Allah ba bai imani da ranar kiyama ba yasa ita riya siffa ce daga cikin siffofin munafikai Allah subhanahu wataala yana sa masu wannan siffa ta riya a cikin jahannama Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un suna yaudarar Allah suna ganin kamar suna yaudarar Allah Allah ce huwa khadi'uhum ubangi sai su yi sallah qamu kusala suna tsayuwa suna raggaye yuraqunan nas suna yi dan mutane su gani Allah ce ba su ambata Allah sai kada shiriya ita ce martaba ta bi wanda shi dan ke so ne in ya kana mutunan kwarai mumin ahlus sunna so yake in zaka aikin alkhairi to ka sariya Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar yace mafi girman abinda nake ji muku tsoro ku al'umma ta annabi yace ash-shirku al-asghar shine shirka karama sabe suka ce menene shirka karama annabi yace musu yi dan wani ya gani ko wani ya ji dadi ko wani ya ji haushi shine arriya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in ji annabi Muhammad yake cewa yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawm al-qiyamah Allah za ya ce ma masu yin riya a ranar alkiyama idza tuziya an-nasu bi'amalihim in an saka ma mutane da ayyukansu an ba su lada sun shiga aljanna sai Allah ya ce ma masu yi dan mutane su ji dadi ko mutane su gani sai Allah ya ce musu idhabu kutahi ila alladhina kuntum turauna fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa Allah ya ce kowa ya tafi wajen wanda ya bauta ka ba da dukiyar ka saboda kujerar siyasa Allah ce ka ji wajen kujerar ka za ka saka ma ka ba da da'a ga yaka cikin al'umma a ce kana badawa kai wa'azi da a ce ka iya kana ta nazari ka tattaru dukkan wani abu na dalilai ka tattara dan mutane su ce ka iya Allah ce ka ji mutanen su biya rana da kiyama wa kulli subhanahu wa ta'ala bai biyan aiki sai wanda aka yi dan shi aka nufe shi da aikin to shi kadai zai biya ko shi dan matakin shi da duke yana son idan mutum zai yi aiki to ya sanya mai wannan aikin ya zama riya saboda ya san ya tana roshi aikin ko da an riga an gama matakin shi dan na uku zai sa ma bawa shakku a cikin Allah in ya ga ka ki yin riya kana ta yi ga Allah to zai zawa ya fara sa ma shi an yawo ka sadakar da kake ta yi wanga tafsirin da kake da zuwa kwana kaza an ya ma an yi kiyama an ya magana aljanna da akwai ta an ya akwai Allah haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari shi a cikin sahih muslim daga Abi Huraira annabi yake cewa ya'ti shaytanu ahadukum fa yaqul kidan zai zo madayan ku ya rinka ce ne man khalaqa kaza wa kaza ya rinka cewa wa ya halitta kaza tun daga waya halitta ka kai din waya haifinka sai ka ce mahaifinka ka samu amsa shi mahaifinka waya haifinka ka ce kakanka kana da amsa shi kakanka waya haifinka baban shi kana tahiya haka kai inda shedan zai rinka ce ma to shi ka san waya halitta shi hatta ya kulu lahu man khalaqa rabbuka to shi ubangiji waya halitta shi annabi ce fa idza balagha zalika idan dan adam ya kai ga wannan mataki na tunani bal yasta'id billah yayi gaugawa ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda shedan ya zo da duniya ya fatar da shi idan dan adam ya wuce wannan mataki ya sha to shedan zai bi mai mataki na gaba mataki na hudu zai ce mai tu in ka zo sallah sallah biyar kai ba ta sa a samu kudi amma akwai raka'a dubu da za ka yi da za ka yi samun kuɗi ko kuma akwai sallar da za ka yi tsayi ka yi tsayi tun daga farkon dare har sa'i kai baka duka ba kai baka yi rukun ba kai baka yi sujada ba ko kuma ya ce ma in an yi kaza to za a samu kaza mafi yawancin al'umma suka idan sun wuce tarko na ɗaya na biyu na uku to na huɗun suna iya faɗawa saboda shi dan yana zayyana musu abu kamar ibada sai shugo sai kuje ku yi bid'a ku ƙara dan ni za ku tsaya daidai wannan ko ku rage dan ni za a cewa ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai addinin yana da yawa sai da aka ce ayi salati ana nihin yadda kake annabi Muhammad din yayi sai sa ma shubha da shakku da rinka jin cewa salatul fati yayi salatin da annabi ya koya ya sa ma shubha da shakku ya kuya ma wata sallah da wani rubuta ci musulun ta fai ka rinka jin wannan sallar ta yi sallar da annabi ya koya ga mutum ya ƙi yin asuba cikin mutane yaƙi azhar cikin mutane yaƙi al'asar cikin mutane mai tashi cikin dare ne ta wasu nafurfuru sai wasu tahe duke su yawa shi ba bai san abin da yake bai ba wani ma in yana sallar sai ya rike littafin da aka ba shi takardun jajjaye yana bita na sallar da aka koya ne sabuwa wanda Annabi bai karanta ba wannan duka mataki ne na shida yasa shi da yake cewa bai samu malami guda mai fahimtar sunna gobe bai samu jahilai dubun mai sai mai sauki ya ce ma je kai ai abun guda ne daidai ne yasa wani za a ba shi wuri yayi wurin ba sunan Allah ba ba sunan Annabi Muhammad ko sunan Annabi Muhammad ba a so ka kira shi ba sunan Allah ba shi ba safar Allah ba haka za ya ta gai suna yake kamar sunayen ɗayan aljanu ya ta nanatawa ƙarshe har ya haukaci ba mamaki ma sunayen aljanu har ya haukaci ya zama mahaukaci wajen mi wajen neman arziki ko wajen neman lahiya ko wajen neman kusanci da manzon Allah ko kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala wannan mataki ne na shekaru Allah madaukin sarki yake faɗi yaqdarin ladina yukhalifuna al-amri allati masu canza al'amarin bal yahdari alladhina yukhalifuna al'amri allati masu canza al'amarin wanda muka aika annabi Muhammad da shi su yi hankali an tusibahum fitnatun kan wani bala'i ya same su ko kuma azaba mai radi ta tun musu mutum yana musulmi yana sallar shi biyar daidai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar yana nafilin shi bisa sunna yana ta rayuwar shekara ɗaya shekara biyu har ya kai shekara talatin wani ba mamaki sai da kai shekara arba'in yana ta addinin shi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatsam sai jari ya samu abin ya ci gaba da inda ya tsaya ya ce mai tu wannan jarin akwai sallah ya kawo kasuwa yanzu sai ya bar sallah ta yana kiyamun laili irin ta sunna yanzu sai a canza mai akala kwatsam ya koma wata salloli daban-daban ya koma kiraye-kirayen aljannu daban-daban ya koma yana wasu abubuwa daban-daban ƙarshe sai bala'i ya zo ya cimma dukiyar sai ya kare ya zubike duka kuma sai ya koma ce an mai asiri a dama Allah ce ku yi hankali da sabawa in kun saba an tusibahum fitnatun akwai wata jarabta bala'i da zai zauwa sai ya mamaye abu wasu a gare su da hankalin su da nutsuwar su daga sun sa kansu wannan abinda Annabi bai karantar ba za su mahaukata su da mabiyansu sai su haukata saboda ni suna neman kusanci da abinda Allah bai sa a nemi kusanci da shi ba Allah ce ma atakum rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu ita da ce ma atakumur rasulu faquduhu abinda shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku rike shi amma na haku ma'anu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ce fantahu ku bar shi in kaukai annabi ya ba mu labarin abinda zai wakana Aisha da Allah tabbata gari take cewa naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul wanda ya kirkiru wani abu yana ganin kaman mai kyau sai ya kara a cikin wannan hadisi annabi ya ce an maida mai abin shi annabi sallallahu alaihi wasallam in za ya magana a cikin mutane in za ya huduba ta juma'a in za ya huduba ta idi in zai karama auri in za ya masa habbai nasiha yana nana ta musu inna khairal hadithi kitabullah mafi alkhairin abinda za ku riko da shi littafin Allah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi abinda za ku neman shari'a shari'a ta dan Muhammad jira da aminci Allah tabbata da shi wa sharral umur annabi yake cewa mafi sharral al'amari muhdathatuha abinda ko kirkiru da ce kullu fi ta'atin balala duk abin da kuka kirkiro bata ba a karba saboda an aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan kisa Sufyan al-Thawri dala tabbata gani shi yake cewa ai ita bid'a kidan ya hisanta da saban Allah da shan giya da ruwadi da tata da moti da ƙarya da munafurci duka waɗannan shedan yana son su amma ba sosai ba saboda yana da garantin duk mutum da ke sata ya san ba abun kware da yake amma mai bid'a shedan yana da lamunta da shi saboda ya san dan bid'a akwai wahala ya bari saboda yana ganin kamar abin shi yana kamanceceniya da addini yasa Sufyan al-Thawri yake cewa ka shedu kada ku yarda shi dan ya rube ku da abin da ya shafi bid'a mataki na biyar idan shi dan ya kasa samun bawa a bid'a kara ahlus sunna ga imani ga tauhidi babu shirka babu riya babu bid'a amma shi dan kawai sai ya zo ya sanya ma manya-manyan zubai sai ka rinka yi ahlus sunna mutanen kirki amma a majalisa yana aiki ƙarya kuma ƙarya haramu wannan makida ce ta shedan yana aiki gudba makida ce ta shedan yana aiki ha'inci makida ce ta shedan yana aiki zalunci makida ce ta shedan duk wani abu wanda babban zinubi ne to shedan za ya rinka gwada ma wannan abun ba komai bane za ya rinka ce ma Ubangiji subhanahu wataala yake cewa shaitanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Haka Ubangiji ta'ala cikin suratul nisa yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu wa nudkhilukum mudkhalan karima تعالى او تسوره كتو الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ان ربك نعم نعم واعلم بكم اذ انشاكم من الارض انتم اجنه في بطون امهاتكم ta'ala a cikin waɗannan Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana ba mu shaidun da biyar manya-manyan laifuka saboda su manya-manyan zunubai shamaki ne a kan rahama Allah subhanahu wa ta'ala shi zunubi yakan kange bawa akan wani aiki na alkhairi mutum ne musulmi da yana tashi ya yi yamin laifi ya yi ta addu'a Allah sai ya buda mai ya ta roƙo Allah amma kwatsam sai ka ga kaɗan-kaɗan zunubai na shigo shi rauni na ƙara samuwa har ya kai inda ba zai iya tashi ya sallah ba har ya manta da larurar kanshi ba za a iya roƙo Allah ba Allah ya biya mai bukata saboda ni saboda zunubai suna ƙara shigarya manya-manyan zunubai shi yasa Allah subhanahu wataala cikin waɗannan ayoyi yake nuna mu kun mun bar manyan zunubai to shi kuma ya ɗauki alƙawarin zai gafarta mu ƙananan zunubai mijina Abu Huraira wanda ke cikin sahihin Muslim na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatu al-khams sallallahu alaihi wasallam yake sallah biyar azhar zuwa da asar jumu'ati ila al-jumu'a, sati zuwa sati kowace sallar juma'a. Annabi yace wa ramadana ila ramadan, ramadan zuwa ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idha ijtanabatil kaba'ir. Ana yahi amma nake da kai na kananan dai haka, amma annabi yake cewa in an nisanci manyan manyan, to shi yasa shi dan sai ya zo sai ya rinka sa ma manyan manyan zunubai kana aikatawa. Malamai suka ce me babban zunubi, duk zunubin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai hukubar shi a gidan duniya, ko qur'ani ya zo da hukubar mai wannan zunubi, wannan zunubin sunan shi babban zunubi, ana son musulmi ya bige shi. Amma yau musulmi mun mai da ƙarya ruwan shan mu, ko babban zunubi tana kange mu ga alkhairai. Mutum ya zanna kawai ba da labari, ba a yi abun ba, shi zai ƙirƙiro labarin da a yi dariya don ya gyara majalisa. Mutum ne za a ba saƙo ya kai yi zalunci, ya gama yi zalunci, wannan zaluncin da za a yi yana ganin kamar ba komai ba ne. Mutum ne za a ba wata amana ya ci wannan amana. Mutum ne zai cutar da makwabcin shi, ana rayuwa da shi da makwabci ya rinka cutar da shi, yana ganin kamar ba komai ba ne. Amma shi kuma wannan zunubin na makwabci yana kange shi zuwa ga samun alkhairi wanda yake nema wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi manyan manyan zunubai tarko ne na shaidan, wajibin mu ne mu yi kokari mu ta mujahadar rayukanmu cikin kubuta daga manyan manyan zunubai. Cuta ne ɗan adam yake tsallake da jini ya rinka hango na wani, ahlus sunna ne amma matsalaci, amma kullum su yake an zo wajen wa'azi a yi magana ‘yan bid'a. Saboda ni shi gani yake kamar ya sha waccan bid'an da yake, ita ma wannan ƙaryar da yake da yake. Wani ahlus sunna ne amma babbar matsalar shi ba ya ba matar shi haƙƙinta, a kullum da za ka hira da iyalin shi kullum tana cikin kuka na muguwar ɗabi'ar shi, babu abincin ƙwarai, babu sutura ƙwarai, babu magana ƙwarai, babu mu'amala ta ƙwarai, kuma kullum yana gindin wa'azi, wanda yake jira kawai wajen wa'azi a ga yalahin ‘yan bid'a, a ga yalahin mushrikai, a ga yalahin shuwagabanni, a ga yalahin mutane daban-daban. Amma shi a kullum gani yake mutunan ƙwarai ne, ka ɗauro wancan zunubin na matar shi, shi ne sanadiyar zaman ya a cikin talaucin jini. Kullum yana ta addu'a Allah ka buɗa, Allah ka buɗa, Allah ya ki karɓa, saboda ya ki gyarawa da shi da iyalin shi. Wasu ‘ya’yanya ne ba su jin daɗin shi, ya tauye masu haƙƙi, wani subhanahu wataala ya buɗa musu, ya ba shi daidai ya gyara ma iyalin shi, amma ya yi muku ya hana. Shi ma Ubangiji subhanahu wataala sai ya rinƙa tauye mai rayuwar shi. Shi zunubai manya da wanda muke aikatawa da wanda ba mu aikatawa, dukkanmu kowa mai kuskure ne. Ana son kowa ya rinka diba asalin shi da hanya, kuma ya rinka kokarin gyarawa, saboda mu duka masu kuskure ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum khata'un, dukkaninmu masu kuskure ne. Amma wa khairul khata'i, mahi alkhairin masu kuskure, annabi ce su ne at-tawwabun, masu tuba. To kuma tuban ba na baki ba, malami ahadar ya gaya ba mu wasurutu tawbatu annadamu ala ma faɗi. In ka san kana tutar da matarka ka yi nadama ka bari, wa niyyatu an la ya'uda ila dhanbi, ka yi niyyar ba za ka ƙara tutar da ita ba. Bima baqiya alayhi min umri, a cikin duk abin da yamma saura na rayuwarka da kai da ita, kada ƙara tuta mata. Wannan shi ne ka tuba. Duk mutumin da bai yi wannan tubar ba, Ubangiji subhanahu wataala ba zai karɓi tuban shi. Abin da muke renawa na zunuban nan ƙanana, manya-manyan zunubai na tsakankaninmu, wane yana tare da mu, ahlus sunna ne mu duka, muna gama sallah yana ɗagawa ko ya je ya yi alwala daga ya je makewa ya yi tsarki. To abin da ke nan majalisar mu za mu yi gulmar wannan ahlus sunna ɗan uwanmu, wane sai dai Allah ya sauya. Kaga yanzu zamu, har yanzu bai yi kaza ba, bai yi kaza, bai yi kaza. in ya dawo ko mun bar wannan hira kuma mu dauke shi shine aminin haka kai ma da kai hirar shi in ka daga da wancan kuma sai su jiraya wannan shike kawo mu cika su a cikin tahiyyar muna kone albarkar tahiyyar muna kone albarkar rayuwar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada mu ji izigi da mutane muna kabiliyar mutane da sharri muna son mu ji labarin su mara kyau na da ce in ho muka yi haka to mun yi ta'ala shi ma zai bin kididdigin mu wanda kuma da Allah bi kididdigin shi ba zai yi da dadi ba yasa ana son musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mataki na rayuwa ka'idar rayuwa mai dadi na da ce duk rigimar da bata shahe ka ba to kai wace ce ita wala bi da ake yi ba matsala ka ba kamar a cewa Allah ba shi aikin yi illa barin ya kawo ma wani yanzu bai da sana'a ba matsala ka bace kai ba kai zaka baya sana'a ba ba kai ke ci da shi ba annabi ce min qusmil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya kyakkyawan musuluncin mutum ya bar abin da bai sha mai kai ba wannan rayuwar da kowa da larurar shi dukkan mu da masu kudin da masu ikon da talakawan kowa da larurar da sha mai kai wajen Allah kinan ba da babamu da lokacin da zamu fata ba mu ambaci ubangijin mu balle a cikin waɗannan kwanakai masu albarka ba mu da lokacin fatawa mu zagi wanga mu hantaru wanga ni maganar wani da ce wani ba mutunan kwarai bane wani ya iya wani bai iya ba wannan duka fata lokaci kuma wallahi babban zulubi duk mutunan da zai sakin bakin shi gulma babban zulubi na sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah madaukin sarki ya hana wannan zunubai ne manya-manya wanda shi dan in ya rasa samu mu a can kuma sai ya same mu a nan zai same mu a nan duk lokacin da mutum ke wani aikin alkhairi ne yi kokari ya toshe kofar shi dan baki daya kada ya ba shi dan dama ayyuka ne duka kowa ke yi na alkhairi kowa lada yake nema wajen Allah amma wani yana yi ladar shi tana wajen wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babba asara a duniya mutum ya aiki na alkhairi amma ya tashi rana da kiyama babu lada kana tun kana sallah kana azumi kana zakka kana agaji kana tafsiri kana zuwa saurara alqur'ani amma ka shi ladar ta wasu ci ni wayo shi ne ke kiyaye asusun ladar shi dan ya zamana yana samun gajiyar ya samu gajiyar shi a ranar alkiyama don haka mataki na gaba wanda shedan yake so ya samu bawa gare shi shedan zai buda ma bawa son duniya saboda idan mutum ya so duniya da dama a cikin zuciya yana shagaltuwa tunanin shi zai yawa a wannan tunanin duniya yana daga cikin abinda shidan yake sa ma dan adam dan ya shagaltar da shi daga Ubangiji subhanahu wataala yana zayyana mai ayyuka marasa kyau sai rinka ganin su ayyuka ne masu kyau Allah yake cewa wa in zayyana lahum shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum Allah subhanahu wataala yake cewa wa zayyana lahum shaytanu a'malahum wa saddahum 'ala as-sabeel wahum la yahtadi kidan yana zayyana ma wasu ayyukan su masu kyau in za rinka rutuwa da abin da yake aikatawa wani sai rutu da tafsirin da yake cikin azumi sai rinka ganin kamar aljanna za ya shiga wani sai rutu da sauraron da yake wani sai rutu da kayan da yake hadawa wani sai rutu da agajin da yake wani sai rutu da zakar da yake badawa wani zai rutu da sallar tarawihin da yake wani ba wani alkhairin da yake kawai azumin nan guda 30 ko 29 shine zai ruda shi sai rinka ganin ya kai sidratul muntaha wannan duka yake ne na shedan haka shedan yana sanya ma dan adam sarewa daga rahamar Allah subhanahu wataala kuma Ubangiji subhanahu wataala ya hana dan adam ya rinka sarewa ya rinka jin shi ba zai samu ba Allah subhanahu wataala ya hana wannan shi kuma shedan in yazo kullun za a rinka zayyana ma inda Allah yana da niyyar ba mu ga yanzu ya ba mu ko dai duniya kawai mun zo kallo wasu mutane ke gani Allah ce la taqnatu min rahmatillah kada ku yanki daga rahama Allah Allah yana badawa shekara ko shekara kana Allah yana iya ma buɗi yana iya baka ko da bai ma buɗi ba in kana ta addu'a baka sare ba sai abin ya zo a cikin jikokin ka ko cikin ƴaƴanka su nawa mutum ya kai inda baya iya ko tahiya amma su wani jikan shi da ya mai makka wani jikan shi sai mai gida wani jikan shi sai mai mota wani jikan shi sai mai kaza sai mai kaza saboda a rayuwar shi bai sare ma lamarin Ubangiji ba wani kuma tun yana raye da ƙarfin shi amma ya riga ya taba yana gaya miyagun maganganu ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan duka tarko ne na shedan shedan yana sa ma dan adam irin wannan domin ya shagaltar da shi daga ababe wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi annabi adam a karkashin ayar da muke ayoyin da muke tafsiri annabi adam lokacin da shedan ya sanya shi yayi wannan laifin Ubangiji ta'ala ya ce mai ku sabaka ƙasa da kai da shedan da matarka nan take annabi adam su yi wubbe fatala Allah ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi nan take annabi adam su yi gane kuskuren shi Allah ce suratul a'raf yake cewa qala rabbana zalamna anfusana Ubangiji ta'ala ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimati fataba alayhi nan take annabi adam sai ya samu su kalmomi daga Ubangiji shi ya gaya ma Allah fataba alayhi Allah sai ya yi saboda ni Allah huwa tawwabur rahim innahu huwa tawwabur rahim shi Ubangiji ne yawan tuba ne yawan rahama ne to anan malamai sun yi magana wani kalmomi ne ya yi a cikin suratul a'raf Allah ce qala da annabi adam da hawwa'u sai suka ce su bi rabbana ya ubangijin mu zalamna anfusana mun zalunci kawunan wa in lam taghfir lana in baka yi mamu ghafara ba wa tarhamna kashikan mu da rahama lanakunanna min alkhasirin za mu zama daga cikin wanda suke tafafu to Allah subhanahu wataala sai ya karba musu wannan addu'a wasu daga cikin malamai kamar mujahid yace abinda annabi adam ya zai cewa allahumma la ilaha illa anta subhanaka ya allah babu abin bauta da gaskiya tsarki ya tabbata gare ka wa bihamdika godiya ta tabbata gare ka rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li ya allah ni na zalunci kaina ka gafarta mani innaka khairul ghafirin lalle ke ubangiji ne yawan gafara da yake wannan addu'a sai Allah ya gafarta ma annabi Adam. Qatada ibn Da'amah as-Sadusi yace abinda annabi Adam ya faɗa cewa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ya ubangiji mun zalunci kawunan in baka gafarta mamu ba to ya Allah za mu zama daga cikin tafafu. Shi yasa malamai suka ce ni yasa Allah ya kimsa ma annabi Adam waɗannan kalmomi don ya yahe mai sai yake cewa Allah subhanahu suka ce Allah maraukin sarki ya kimsa ma annabi Adam ne saboda ya nihin barin shi a bayan ƙasa shi ɗan da ba ya nihin barin shi ba nan take ba a kimsa mai bai yanzu ba sai aka kyale shi a shi yana daga cikin siffa ta mutunan ƙwarai duk lokacin da ya zunubi to ya nemi Allah ya mai gafara ba a san mutum da laifi ko da muna ta laifika to kuma kada bakin mu ya zama na ba mu neman tuba ba mu neman ba mu istighfari ga Allah muna Allah mun tuba ka ya yi mu ana son musulmi ya rinka neman yahuwa da afuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ita wannan tuba tana sabiki lodin zunubai ko da kauza a ƙara maimaita su tana ragewa Allah ke cewa tubu ila Allah jami'an duba zuwa ga Allah baki da yinku ayyuhal mu'minuna ya kuma su imani in kun yi haka Allah ce tabbas za ku samu cin nasara haka Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labarin shi yana son masu yawan duba kuma yana son mutane wanda suke yawan tsarkaka muni tara ce inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabin Allah Ubangiji yana son masu yawan duba wannan duba dabi'a ce ta annabawa annabi Adam gashi nan yayi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam haka shi ma yake yin duba yana wa illa tabbirni wa tarhamni akum min al-khasirin ya Allah an baka gafarta mana ba kai mana rahama zan zama daga cikin tabbu wannan addu'a ce ta annabi Nuhu alaihi salatu wassalam annabi Musa ma haka yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli ya Allah na zalunci kaina ka gafarta mani sai Allah ya ce fa ghafara lahu sai ya gafarta mani haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas nabi ce ya ku mutane tubu ila Allah ku ce Allah ya muku gafara ku tuba ya zuwa ga Allah annabi ya ce fa inni atubu ila Allah fi yawmi 100 marra annabi sallallahu alaihi wasallam yake ina cewa Allah na tuba a cikin yini a majalisin da ya hita a wata riwaya a majalisi da a wata riwaya fada da yi duk kuma Allah subhanahu wataala ya ce mai yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ya gafarta mai abin da ya gabata da ma wanda ba zai zo ba amma haka yake cewa ya Allah ina neman tuba ya zuwa gare ka su 100 idan mutun ya tuba Allah yana gafarta mai zunuban shi idan mutun ya tuba Allah yana maida kurakuran ya su zama ayyukan kwarai idan mutun ya tuba Allah yana buda mai arzikin shi idan mutun ya tuba Allah yana mai gamdakatar da ya bar waɗannan zunubai. Annabi Adam alayhi salatu wassalam a cikin wannan aya Allah yake nuna mamu ya tuba kuma Ubangiji subhanahu wataala ya karɓi tuban shi. Nan lokacin da ya kawo muna makaranta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da ku a cikin nada wannan muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم